أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ان وما صارم ونكو سدن نيسا إنا موكو سلم وإن تعدين المسلم شئتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بدوانا كراتو نا بسر للتابين إشرينيا نا الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد الفازازي رحمه الله تعالى wanda muna na a cikin harful ba'i wanda mun yi rabin harfin wanda ayo zamu dora insha Allah ga cikin rabin shine inda yake cewa la ashraqatid dunya bi nuri bayanihi alhafi ala ma fatani min ayanihi wanda shehul alfazazi yake fada cewa la ashraqatid dunya yace wallahi duniya ta yi haske bi nuri bayanihi da hasken bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai iya dauka alqur'ani shi ake nufi da wannan bayani din to shine yace duniya ta yi haske ta wata mun samu haske ya cika duniya bi nuri bayanihi da hasken bayanin manzala shine alqur'ani yace alhafi ya bakin ciki na alama fatani saboda abun da ya kuce mani min iyanihi na ganin manzala Allah ido da ido sallallahu alaihi wasallama wato shine yake cewa Allah sarki ya damuwa ta da bakin ciki na bisa ga ban yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ganshi da ido na ba a fili karraba a lokacin rayuwarsa ba sallallahu alaihi wasallam ba to shine ya bakin ciki na alama fatani bisa saboda abin da ya kuce mana min iyanihi na ganin manzo Allah ido da ido ga hasken shi amma ya cika duniya da mun samu alhamdulillah yuhaddithu minhu an ulumi jananihi basirun bisirri al-ghaibi qabla kiyanihi lahu yuqrabu al-marma wa tutafa al-hujubu yace yuhaddithu minhu shi ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu yana ba da labari minhu daga shi manzo Allah din sallama an ulumi jananihi daga ilmomin zuciyar shi wato ma'ana shine ganin manzo sallama da ka kalle shi zai baka labari kasancewa lalle babban mutum ne mai daraja ne sannan mutum ne wanda yake yana ciki da ilmuwa saboda haka ganin shi shi kadai yana gwada ma haka kuma ai kaga wannan sirrin ma ai yana nasuwa zuwa ga manya-manyan bayin Allah wanda da ka kalle su ko zaka ji hadisi yana fada cewa sifar waliyan Allah shine man idza ru'u zikra Allah sunu wadanda da an gan za tuna Allah subhanahu wataala to kaga man idza ru'u zikra Allah za tuna Allah da an gan su kaga ayat daga ganin mani babban bawan Allah zaka sallalle wannan babban mutum ne to balle manzo Allah shugaban bayan Allah baki daya sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ce ganin nashi yuhaddisu yana bada labari minhu daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ana ulumi jananihi daga ilmoman da a cikin zuciyar shi dankari sallallahu alaihi wasallam basirul manzo sallama mai gani ne bisirril gaibi da sirri na gaibi na Allah subhanahu wataala qabla kiyanihi tun gabanin kasancewar shi saboda haka shi yasa kaga ya ba sahabbai labarin komai duk abin da zai faru manzo sallama ya riga ya fada tun farkon duniya har karshen ta kamar yanda dai mun taba yin karatu ma akan wannan ne din wanda har daga ciki akwai hadisin na sayyidina Huzaifa radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallama fama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maqaman fama taraka shay'an yakunu min maqamihi ila qiyamis sa'ati yace illa haddathahu hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wani matsayi a cikin mu wanda tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alkiyama yace duk abin da zai faru manzo Allah ya ba mu labari ne wanda ya haddace wanda ya manci to ka gani mun dai sha karanta hadisi da daman gaske wanda manzo Allah sallama ka gani basirru ne bisirri da gaibi shi mai gani ne da watan sirri na gaibi na Allah subhanahu wataala Allah yana tsin kayar da shi daga cikin gaibin shi subhanahu wataala to kuma yanzu gaba ɗaya dai wai cikin gaibi ma ai magana dai magana gaibi din nan ne wai menene babban gaibi sosai wanda yake buyayye a cikin halittar Allah baki Allah subhanahu wataala ku to manzo Allah sallama ya san Allah subhanahu wataala sai mi kuma shi manzo Allah ya shine sirrin ba shine gaibin na Allah ya ku to da ba a iya gane hakika nan da manzo Allah to ai shine ma gaibin sallallahu alaihi wasallama to kage ne sai dai a san abin da an ga sani cikin sha'anin shi, amma dai a ce an san manzo Allah duka ciki da bai komai nashi an sani, duk daraja ce da matsayin shi da girma ne an sani, na sai dai a san bakin abin da ka sani, to kage ma shi ne gaibin nan Allah subhanahu wataala ko, to kage ni to basirun bisirril gaibi, mai gani ne da sirri na gaibi na Allah subhanahu wataala, qabla kiyanihi, gabanin kasancewa tai, lahu yuqrabul marma, ana kusantar da abun nema gare shi, shi manzo Allah salama, saboda ka ba shi ka tahiya nema, a'a shi abun neman ka iskowa, shi yasa za ka gani duk sauran annabawan da aka yi waɗansu mahimman al'amuran da suka yi ta roƙon Allah madaukakin sarki, shi manzo Allah bai roƙa ba sai dai kawai Allah ya mashi, ko kamar irin su annabi Musa da yake roƙo rabbi arini anzur ilayka, Allah yana so ya ganka kuma ƙarshe abun bai yi ba, amma manzo Allah salama bai roƙi Allah subhanahu wataala ba, amma sai ga shi kamar yadda sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da shi da wasu daga cikin sahabbai da kuma su sayyidina da su irin su al-imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu suka tafi akan cewa lalle ya ga Allah subhanahu wataala, to kaga ni shi bai nema ba, amma kuma sai ga shi Allah ya mashi kurum, kaga yana so annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu da yake ta roƙon Allah rabbi arini yake roƙon Allah wala tuzini yawma yub'athuna, manzo Allah sana bai roƙi Allah ba sai dai Allah ya ce mashi yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, haka nan shi ma yake roƙo wajin ibni wa bani anna abdul asnam, shi annabi Ibrahim kenan, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai roƙa ba sai dai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhhira, da dai sauran abubuwa da duka sunan daban-daban dai, to kaga ni to shi abun neman nashi kusanto mai da shi Allah yake yi din, eh yawa ba sai ya nema ba sai dai kun Allah ya kawo mashi duk abin da yake so din, sallallahu alaihi wasallam shi sai da Aisha radhiyallahu anha take cewa ni ina ganin ubangijinka yana gaggawa cikin duk abin da kake so ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya maka, to kaga ni to shine lahu yuqrabul marma, ana kusantar da abun nema gare shi wato ta faɗu hujubu kuma ana ɗaukake hijabi daga gare shi, saboda haka shi yasa babu wani abu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai nuna mashi ba, Allah kamar yadda kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ko Allah ya nuna mashi malakutar samawati wa ard, eh to manzo sallallahu alaihi wasallam shi an nuna mashi komai fiye da haka nan din, tunda shi kaga ba ma nan duniya ba, shi an wuce har aljanna da wuta da aljanna duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sani, ya ba da labaran su ga shiga yanda suke, to kaga ni sallallahu alaihi wasallam, to kaga ɗaukake hijabi kenan, ba abin da bai sani ba sallallahu alaihi wasallam, Allah sanar da shi komai sai dai abin da Allah madaukakin sarki ke bincike ne, to wannan kam fa azim bi rimdin minhu qarsaba arfuhu wa akarim bi dhikrin minhu qaddaba arfuhu, yace fa azim kai mamakin girma bi rimdin minhu da kyauta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qarsaba arfuhu wadda alkhairin nashi tasabka, wai ma'ana shine kai mamaki da kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah yake wata to ba fakar ma yake ba, don shi ta gigitawa yake yi ma, ai ko har wanda ma akwai wanda manzo Allah ya maki wata yace kai shi ku zo ku ga wanda ke kyautar da bai tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam, lokaci ɗaya manzo Allah ya ba mutum dabbobi guda 300 ba komai bane ba haka 100 kasuran dai haka sai a tayi 100 300 ya danganta da duka sunan duk an shayi sallallahu alaihi wasallam, to shine fa azim kai mamaki bi rabbin minhu da kyauta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qasaba urfuhu wanda alkhair nashi ya sabka, wa akarin bi dhikrin minhu kai mamakin girma na ambato daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din qaddaba arfuhu wanda watan qaddaba arfuhu kamshi ne yayi dadi, wato wai ambaton manzo Allah wanda dadi ne wato ambaton shi yayi dadi kai mamaki da wannan ina ambato na shi, tun daga shi na alqurani warfa'ana laka dhikrak, gashi nan duk inda zaka ji ana ambaton Allah madaukakin sarki a kiran sallah ai iqama sai an gama da sunan manzo Allah wurin ku sallallahu alaihi wasallam, duk inda zaka kira sunan Allah a ciki sai an ce asharu Allah ila illa asharu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to shine wa akarim kai mamaki bi dhikrin minhu da ambato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda qaddaba arfuhu haqiqa kamshin shi yayi dadi, basiratuhu fil amri yashkilu harfuhu basiratu ma'sumin idha nama darfuhu fadal qalbi darful la yanamu lahu hudubu, yace basiratu basirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gani da tsinka ganin shi na basira shine basiratu gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil amri a cikin al'amari wanda yashkilu harfuhu, ma'ana ta take rikitarwa ana kanta yashkilu harfuhu ana kanta kuma yashkilu sarfuhu don ana kanta da haka din, to shine da haka kai mamaki da basira da fahimta da ganewa ta manzo sallallahu alaihi wasallam fil amri a cikin al'amari yashkilu harfuhu wanda ma'ana ta take rikitarwa shi abun wanda ba a iya ganewa, to ai wannan don manzo Allah ya san abun yayi bayani kuma an gane komai rikitarwa abun din manzo Allah kuma shi ya fahimce shi ya san komai, sai ya ce to ai saboda basiratu ma'sumin, ai basira ce ta watan tsararre daga kuskure, saboda haka shi Allah ya tsare shi ba magana kuskure, abun da zai faɗa daidai zai faɗa din sallallahu alaihi wasallam, saboda komai abu yake mai rikitarwa al'amari yake mai rikitarwa ai manzo Allah ya bayani ne haka nan abun yake din haka zai kasance din, shi yasa ce basiratu ma'sumin basira ce lura ce da fahimta da ganewa ta ma'sumin wanda yake tsararre daga kuskure, sannan kuma idza nama darfuhu idan idon shi yayi bacci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to fadal qalbi darfun zuciyar shi tana da wani ido wanda lahu hudubu yana da makyabtai ma'ana yana da gashin ido din wannan ijiyar din ta zuciya din wanda la yanamu wannan ido na zuciya din ba ta yin bacci saboda kashi ko iranin wadannan ganan na zahiri an ga sun yi bacci to zuciya ta shi ba ta yin bacci sallallahu alaihi wasallama shi yasa da kanshi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko hadisi yake cewa ai idanuna da suke yin bacci amma wala yanamu qalbi zuciya ta ita ba ta yin bacci saboda ga to shine kana min cewa to wannan zuciyar tana da wani ido kuma mun sani hadisi tabbatattu ko yana ga masa bai cewa ku rika cika ruku'i da sujada ina ganin ku ta baya kamar yadda nake ganin ku ta gabana ka gani saboda haka har ta baya manzo Allah yana gani gashi gaba yana limanci ana sallah amma yana ganin wadanda a bayan shi sallallahu alaihi wasallama to ka gani to ko bacci manzo Allah irin shi wadanda na zahiri sun kai to irin shi na zuciya ta sona nan shi sai a ce fadil qalbi idzana ma darfu idan irin shi yayi bacci to fadil qalbi darfun zuciyar shi tana da wani ido wanda lahu hudugo yana da gashi ne ido la yana mu baya yin bacci da ita sallallahu alaihi wasallam ala ahmadin min rabbihi salawatuhu laqad azma fi khalqihi barakatuhu yace salawatuhu salatan Allah madaukin sarki min rabbihi daga ubangijin nashi manzo Allah sallama ala ahmadin su tabbata ga manzo Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda kuma haqiqa barakatuhu albarakatan shi laqad azma yace haqiqa ta girmama fi khalqihi a cikin halittar Allah madaukin sarki saboda ka albarkar da Allah ya zuba cikin manzo sallama kuma ta game halittar Allah to lalle haqiqa wannan irin albarka ta girmama kwarai da gaske wanda duk duniya ta samu albarkar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah shine albarkar ta Allah subhanahu wata'ala laqad bahara shamsu tuha mu'jizatuhu barahinu wulatan qadi wa hibatuhu fa ayatuhu shuhubun wa anmuluhu suhubu yace mu'jizatuhu mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laqad baharat haqiqa ta rinjayi shamsu duha watan rana hantsi wato sadda rana ta bullo kaga hasken ta zai ga mai kowa ko to shine ce mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarin jaye wannan rana ne wai ma'ana shine kowa ya san manzo Allah gaskiya ne sai dai mutum ya ki imani kurum yawa saboda haka tunda wannan shari'a ce ta Allah Allah bai ba mutum ita fito wannan ba da za a samu amma dai kam kowa ya san manzo Allah Allah ya koshi kowa ya san manzo Allah gaskiya ne al'amarin da ya zo da shi sai dai a ki imani da shi saboda shari'a Allah bai ba mutum ba ko to Allah ya kara kare mu Allah ya kara mana shari'a kuma da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine da kan ga mu'jizojin shi ga fili karno suke surnin jaye hasken hantsi sannan barahinuhu dalilai da hujjojin shi manzo Allah sallama wahi batuhu da kuma kyaututtukan shi to latan qadi ba ta yankewa saboda haka wannan dalilai da hujjojin manzo Allah da kuma watan dukan wata kyaututtuka nashi to ba su yankewa ha to yanzu baga alqur'ani ne yana daga cikin dalilan manzo Allah ba sallama ko to ai kaga bai karewa har duniya ta kare kuma to ka gani to shi din ne fa ayatuhu yace mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shuhubun matsayin taura wato matsayin tawaru ne suwa saboda haka tawaru ne su haske duniya ko ina da ko ina mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda ba su ai kaga ba inda zaka zuwa fadin duniya inda baka ganin tawaruwa ko to shi yasa ce fa ayatuhu ayoyin manzo Allah mu'jizojin shi kenan shuhubun wato taurari ne su sun haske duniya wa anmuluhu ya tsun shi wato shine gabobin gaba na ya tsun shi kowace gaba ta ya tsun shi kenan shine wa anmuluhu gaba shi ta ya tsun shi suhubu girgiji ne mai ruwan rahama da ni'ima ka gani in ka dauka tun sahabbai da suka samu wadannan ruwa masu albarka a cikin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga magana ta kare ku kuma in ma ka dawo ba wannan ba kuma kyaututtukan da yake da suwa ai ta zama girgiji ba shi kai ba da kyauta na ruwa ba ko yayin ruwan sama samu rahama to hannuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi girgiji ba da kyauta da alkhairai to shine wa anmuluhu ya tsun shi ko ka ce watan gaban ya tsun shi suhubu girgiji ne mai bada rahama da ni'imomi walam majtabahu rabbuhu lil makarimi fahalan ladaihi ummahatul azaimi yace walam majtabahu rabbuhu lokacin da ubangiji ne ya zabe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lil makarimi ga manyan dabi'u din nan na girma ko makarimul akhlaqi kenan to da ubangiji mu dauki sarki ya zabe manzo Allah soki din nan wanda ya yabe shi akan su ku wa innaka la'ala khuluqin azim to shine lokacin da ubangiji shi ya zabe shi lil makarimi ga wadannan manyan dabi'u to a wannan lokacin huwa ummahatul azaimi asalin al'amurra masu girma manya fahanat ladaihi sai sun kai sauki ga manzo Allah sallama wato wai ma'ana shine asalin duk wani abu wani lamari wanda yake mai girma mai daraja wanda ake sai an sha matukar wuya sannan a same shi a wajen Allah madaukin sarki to shi manzo sallama sai kurum abin ya zo mishi cikin sauki duk abin da manyan manzanni za su ta nema sai aka shi manzo Allah tubbe ne sai kai Allah ya mishi ya sallallahu alaihi wasallam to saboda zahabi ne na Allah tun na azali haka Allah rike tun farko ya zabe abin shi tun kamin halicce shi da sura wannan tamu ta dan adam ko tun kame a cikin sura ta dan Adam ta annabi Adam alayhi salatu wasalamu to Allah ya riga zabe manzo Allah to shi yasa ummahatul azaimi asulun al'amura manya masu girma fa halat ladaihi sai sun kai sauki gare shi komai cikin sauki gare shi duk wani matsayi da girma da ake samu a wajen Allah madaukakin sarki sai ya same shi cikin sauki sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma akhazathu fi lawmatu la'imin lawmatu la'imin zargin mai zargi wa ma akhazathu bata rike manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam fihi a cikin isar da sakon Allah ba wannan lamarin da Allah ya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi to zargin mai zargi ko wani ya zage shi ko wani ya ci mutuncin shi ko wani ya faɗa wata magana ta ƙarya gare shi ko kazafi ko ba abin da ya dame manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tun da shi sakon Allah yake isarwa to ba abin da ya dame shi wannan duka yana da kyau kuma duk masu kira zuwa ga addini zuwa ga aikin Allah su ma zuwa ga Allah su zama suna da irin wannan dabi'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam zargin mai zargi kada ya hana su yin aikin su na Allah amma in wani zargin mai zargi ya hana to kaga shikenan an samu matsala ko to Allah ya karfe mu to shine don haka zargin mai zargi lawatu la'imin zargin mai zargi wa ma akhazatu ba tarqi manzo Allah ba sanawa fihi a cikin isar da sako na Allah madaukin sarki ba sannan manzo sanawa bana ya gina qubbatul islami watan hasumiyan nan ta musulunci qubba wanda za a gina can kororo din nan ya gina wannan qubba ta musulunci shine bana qubbatul islami ya gina qubban nan ta musulunci fauka da a'imi min al-khamsi saman ginshikai guda biyar wanda al'ujumu bai bayi wadanda ba laraba kenan ba wala urubu da larabawa fi afiya'iha suna cikin innuwarta ne kuma ma'ana shine ya gina wannan watan qubba ta musulunci ne saman watan shikashike guda biyar tauhidi sallah azumi zakka haji kaga su ne guda biyar ko to ya gina wannan qubba ta musulunci akan waɗannan ne yakin shikan guda biyar wannan minnin nan ne lil bayani ce ta bayani ce an fahimta ba ta idiya bace to shine fauka da a'imi min al-khamsi asaman ginshikai guda biyar wanda al-ujumu bai bayi wala urba da laraba fi afya'iha suna cikin watan innuwar wannan ginshikai guda biyar don haka duk muna ciki alhamdulillah banaha ya gina waɗannan qubba din nan ne da aka ta musulunci ne ya gina ta fa hadal aina minha ya kiyaye asuli daga ita wannan qubba din ma'ana ya kare ta da kyau ya bata matukar kula shine fa hadal aina minha sai ya kiyaye asuli na ainihin ita wannan qubba din ma'al hima kuma tare da hurminta don haka duk gefe-gefen ta kuma manzo Allah ya bashi kariya ba wani abu wanda sai ya toye tunkari wannan qubba ta musulunci ya ce tunkudi ta tunkudi kuma ina ba za ta tunkudi ba ka gani ko kamar yana sharin zuwa ga hadisin da manzo Allah yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ko zuwa kashin hadisi to ka gani saboda haka manzo Allah ya kiyaye wannan asulin zatin nan na addini ya kiyaye zatin nan na addini na musulunci tare da kuma sauran watan hurumin shi kaga hurumin nan sauran abubuwan ayyukan alkhairi da kuma su kansu musulmai din duka halla kaga ya zama kenan watan kamar yadda malamu Musa yake faɗa ko halla ummatahu fi hizmin lati hidinnan kallaisi halla ma alashbal fi lazim hadis wa kashi to shine fa hadal ayna minha ya kiyaye asuli zati na shi wannan qubba ta musulunci ma alhima tare da hurumin shi sannan manzo sallama karimul masa'i mai girman ayyuka ne watan halayen da ayyuka na manzo Allah nashi to manya mai ne ba kanana kanana ba karimul masa'i kenan mai girman ayyuka ne madaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yusama wanda izanta ma idan manzo Allah jingina ga aiki la yusama ba a yin jahayya da shi wani ya ce zai yi irin abin da manzo Allah yayi daidai da manzo Allah washi nan dan haka duk wani abu wanda manzo Allah yake da shi ya kace daidai kake da shi da wannan nashi din a'a ko alama duk wani abu da manzo Allah ya jingina gare shi na wani alkhairi da wata fadala da wata daraja wani ya ci ya kai gare ta ya jaya da ita washi nan to shine layu sama ba a yin jayayya da fito da shi idan ta ma idan ya jingina da wata fadala da wata daraja yace khala'iquhu dabi'un manzo Allah sallama anda sun fi yawan bayar da alkhairi da kyauta min al-ghaythi bisa ga girgizi idza hama lokacin da ya zubo da ruwa saboda haka han dabi'un manzo Allah halayen shi kyautar shi da alkhairin da suka yi tafi karfin girgizi da kayan kyauta ta ruwa shine khalaiquhu dabi'un manzo sallama anda su ne mafi baiwa min al-ghaythi bisa ga girgiji idza hama lokacin da ya zubo da ruwa bawariqu haskaken manzo sallama ma'ana jam'i na haske ku haskake na manzo Allah hasken manzo sallama tahajjul quluba tana shiryar da zukata min al-amada gabarin makamta saboda haka zata jawo mutun daga makamtar jahili watan kafirci zuwa ga watan haske na musulunci na shari'a, daga makamta ta jahilci zuwa ga ta ilimi. To wannan haskaken da manzo sallama ta hadal quluba tana shiryar da zukata min al'ama daga barin makamta. Don haka fala illatun, babu wata illa ko kace wata rashin lafiya ko wani abu dai mai muni hakan, ga shine illa din ko fala illatun, babu wata illa ko kace wata rashin lafiya to khusha wadda ake ji matsoro wa kar an ji haddibu wadda alhali magani ya riga ya amfanar, an riga an sha magani rigakafi wanda ba yadda za a yi wannan rigakafin a samu matsala a ce wai wannan rashin lafiya ta kama mutun, to ai manzo Allah ya riga ya mana magani na bata da jahilci da rashin arziki na juna da lahira, to manzo Allah ya mana wannan magani. Kaga ba wannan abin da aka ji matsoron bi iznillahi shine fala illatun, babu wata illa ta khusha da ake ji matsoron wa kar an ji haddibu wanda alhali hakika magani ya riga ya amfanar shine zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace atubsiru, am ga da basira ta karkashin wai atubsiru, shin ko kana ganin waɗannan alkhairai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da basira ka? In ka san gani na ido ba shi ake magana ba ko basira ake magana, in ba ka gani da ido ba kago ne kai, amma basirar ka ta gane ma manzo Allah ka yadda da shi ya gaso shi kadarin tashi matuka, kaga kai an mai gani ko basira ka kenan ta gano ba, to shine yake nufin atubsiru, shin wai basira ka ko ta gano ba kamar alkhairan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Am ga da basira ta kalkaza ko ko kwantsa ta lullubi maka wannan basira baka ganin wannan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Kai ka sani fa saja ya rasulillahi, dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahmadu mai suna ahmadu fauka za suna sama da wannan abin da kaji ina fada fa, wai ma'ana sai dunkul magana ka sani duk abin da za a fadi na sifata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halayen shi dabi'un shi to ya wuce nan, ko shi yasa kaji ina jin Ibn al-Farid ko yake fada cewa wa ala tafannun wasfihi bi husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi, yawa to da hakan ga duk tsawon zamanin da za a ta sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zamanin ya kare kaf, amma ga abinda ba kai an ka fada din ba, to shi yasa yace da haka saja ya rasulullahi ka sani dai a dunkule dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to hamar mai suna ahmadu fauka za suna sama da abinda kaji ina fada maka din nan. Yace idza shi aminu alkhairu, in anka su alkhairi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana anka nufi alkhairi shine idza shi aminu khairu, in anka nufi alkhairi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yan'a, manzo Allah baya nisantarwa an daga shi wannan alkhairi din idza lokacin da anka neme shi din, saboda haka baya hanawa da ka nemi alkhairi shi bai san babu ba, da ka nema to sai an baka din fa, in ma ba shi yanzu ana cewa take ka karbi bashi za a biya maka, Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. To ka gani ko lam yan'a din nan kalman nan ce ko wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wayan'auna anhu a cikin alqur'ani, to shine idza shi aminu alkhairu, an ka nufi alkhairi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lam yan'a bai nisantarwa an daga wannan alkhairi din sai ya bayi din idza lokacin da an ka neme shi alkhairi din. Yace badi'u sajaya, manzo Allah mai kyawawan dabi'u ne, masu kawatarwa, masu kyau, masu burgewa, shine badi'u sajaya mai kawatattun dabi'u ne, fa huwa shi manzo Allah sallama bazlun, shi baiwa ne shi gaba daya, wala aza kuma babu cutarwa, shi baiwa ne bazlun, kai ka san ko ana haka nan ko misali kamar in kana son ka cewa ne adili ne ana cewa adlun ko manauki a ce adilun sai a ce adlun, shi adilcin ba dungungun saboda mubalaga, to shine nan shi ma irin ne bazlun, shi baiwa shine baiwa da kanta gaba daya sallallahu alaihi wasallam din, kuma wala aza kuma ba cutarwa yan maka, bayan ya maka ya dawo kuma yana cutar da kai ai kaza kaza ainihin maka za ka a'a ina manzo Allah ba haka yake yi ba sallallahu alaihi wasallam ba, in yan maka ya maki nan saboda Allah an kai daga fa huwa shi manzo Allah bazlun, shi baiwa ne shi wala aza ba cutarwa kuma cikin baiwa daga ba zai maka ba kuma ya biyo ka da wani abu da cutarwa gare ka ba. Sannan wa mannun, manzo Allah ga da bada kyauta, wala mannun ba tare da guri ba, bai maka guri ko alfahari, to shine zaka ji ko alquran yake cewa masu imani su ne waɗanda wanda suke da ladata cewa su ko su ne waɗandan da in sun ka ce din sun malatu bi'una ma anfaqu mannan wala azan, ba su biyowa da guri ko cutarwa daga wannan abin da sun kai, bayan ka ba mutum kuma ka dawo da baka kanan manganu akai ne a'a to bai yi ba, to shi wa mannun yana da kyauta, wala mannun ba da guri ba, wasafhan kuma yana da kawo da kai, ma'ana yafuwa yahewa daga laifi shine wasafun, yana da kawo da kai, wala atubu ba tare da zargi ba, saboda ka in ya yafi shikenan an gama shikenan, inda ya yafi din ta zaga da ina abin da ya faru tun daga fatawa maka ko ina abin da suka aikata da sauran abubuwa duka manzo Allah shikenan kawai ya ce in za ku fanta mutulaka shikenan ku tafi an yayi, to shine wasafun wala atubun, mai yafiwa ne ba tare da zargi ba. Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-ahada shine mafi shiryan mutane maqalan a wajen zance, duk abin da zai faɗa to yafi kowa, yana faɗa magana shi daidai zai faɗa, don shi da makocin wa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahayyuha, to ka gani to shine Muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam al-ahada shine mafi shirin mutane makalan wajen zance wa hujjatan da kuma wajen dalili da hujja yafi kowa dalili da hujja an zai fada mubinul huda manzo sallallahu alaihi wasallam mai bayyana da shari'a ne lisadikina mahajjatan ga masu biyar hanya din masu neman hanya mai kyau gode bai kwal wanda zai kai su zuwa ga Allah subhanahu wataala lafiya kalau to manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai shirye da su wadin zuwa ga wannan din shine mubinul huda mai bayyana shari'a ne lisadikina ga masu biyan mahajjatan hanya din wasdaqu shine mafi gaskiyar manyan shi duk wani wanda yake tafiya alal ardi bisa ga kasa Allah hajjatan a wajen halshi saboda haka manzo Allah ya faɗi magana ta kare ko shi zagaji mai rubuce yake cewa babu wani mutun abar rafi qawlila minhu wala na'ami ko ba wani mai gaskiya bisa ga manzo Allah ma cikin cewa eh ko kuma cewa a'a to in ka ji ya ce maka eh to eh din ne ma in ya ce maka a'a a'an ce kuma ta tabbata kadai to shine mafi gaskiyar watan duk wani mai tafiya azal adabi bisa ga kasa Allah hajjata a wajen zance a wajen halshi kenan bihi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam khutimas an ka cika khutimas silkun nabiyina an ka cika tsarin annabawa ba hajjatan wajen kyau da kurjini saboda haka sai ya zama watan aka cika tsarin annabawa ba hajjatan wajen kyau duka tsarin manzo Allah ka tsaro gaba daya na kware da darajar su da matsayin su da komai karshe an ka cika da wanda yafi su din sallallahu alaihi wasallam lahul qurb manzo Allah yana da kusanci zuwa ga Allah min dunil wara ba sauran talikai ba wai ma'ana yana da kusanci ga Allah wanda zo cikin halittar gaba daya babu wani halittar da yake da wannan kusancin zuwa ga Allah subhanahu wataala shine lahul qurb yana da kusanci zuwa ga Allah min dunil wara wanda watan banda sauran wanda ba na ba sauran banda sauran talikai walahul hubb kuma shine wanda yake da soyayya ta Allah shine habibullahi wanda ma in ma ka bi shi kai ma sai ka zama habibullahi din ko dan shi ya ma wuce habibullahi din dan shi gaba ne amma dai an ga mana ne amma dai shi manzo Allah in ka bi shi din ma kai ma sai ka samu mahabba din ta Allah gashi nan alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kai ma sai ka samu mahabba din to ka gani saboda haka walahul hubb shine masoyi na Allah wanda shi ake bi a samu wannan soyayya ta Allah madaukin sarki sai ce shin wai wahal gayatun shi akwai wata kololuwar daraja ba'da masrahu bayan tafiya shi da yata dare lima walahu ga ubangijin subhanahu wataala ma'ana da an kai isra'il da miraji shi aka je sama aka wuce sama ta bakwai aka je inda aka je akai abinda an kai daga shi Allah subhanahu wataala shin wai akwai wata kololuwar daraja tafi wannan ne wanda babu wani halitta cikin mayin bayin Allah da ya samu zuwa wannan wuri sai shi akwai darajar tafi wannan ne yace kai ka sani huwa al-abdu manzo Allah shine bawa na Allah haƙan na gaskiya shine cikakken bawa na Allah qarrabatu inayatun kulawa ta Allah ta kusance shi wai ma'ana ta kusantar da shi ya kulawar Allah qarrabatu inayatun kulawa ta Allah ta kusantar da shi zuwa gare shi saboda haka sai zama kulawa ce ta Allah madaukin sarki wanda Allah ne inaya ta ci ta ba shi duk matsayin da ya samu sallama cikin fadala ta Allah sannan yace ni hayatu karshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lam takta sifaha bidayatun farko bata nemi ta ba babu wani zai taso farkon neman daraja ta yace shi abin da yake so sun yake ya ce manzo Allah cikin daraja wa shi nan in a isra'in da aka yi ne da manzo sallama dai baka isa ka ce kai ma amma shi ba ka ce manzo Allah ba in wata daraja shi dai baka isa ba to shi yasa ce ne hayatuhu kololuwar daraja manzo sallama lam taka sifa bidatun babu wata farko da ta nemi ita ma ta kai can wa ita nan bidayatuhu farkon manzo Allah sallama a wajen daraja da matsayi to nihayatun ita ce tukewa lil mursalin ga manzanni a farkon inda daraja ce ta farko ta fara to su manzanni nan ne karshen su kuma saboda haka shi ko ya sama sallallahu alaihi wasallama shine bidayatu farkon shi a daraja shi ne hayatu ita ce tukewa lil mursalin ga manzanni humu shuhu su manzannin nan su ne taurari husnan wajen kyau haulahu a gefen shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alqudub shi kuma shine babban tauraruwa kutubu ne shine wanda babban daga cikin manyan tauraro daga cikin tauraro ne wanda shine babban gaba daya to shine yake ce ma kutubu to shi manzo Allah shine wannan babban tauraron su kuma su ne kananan tauraron suna gefe ne suna haskakawa su ma da hasken shi sallallahu alaihi wasallam uhibbu rasulullahi yace kai ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mamuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbata da mu a cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhibbu rasulullahi ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hubba muwahhidin son mai kadaita Allah da bauta watan wai ni ban kai shi ba shi ban dauke shi a matsayin Allah ba a ubangiji mu dauke sarki shine Allah na amma dai manzo Allah shine masoyina ina so ne a matsayina na mai kadaita Allah da bauta na bawa na Allah to shine uhibbu rasulullahi ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hubba muwahhidin so na irin son mai kadaita Allah da bauta wa amdahu ina yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya gaira mufannid mufannadi ba ina abun kareta ba ina mai kareya ba wai duk abin da na faɗa iyaka gaskiya ta kenan inda iyaka gaskiya kenan ina son manzo sunna ba kuma duk abin da kaji na faɗa iyaka gaskiya ta annabi ina son shi sallallahu alaihi wasallam shine wa amdahu ina yabo ne bil haqqi da gaskiya gaira mufannadi ba ina abun watan kareta ba wa in balagal matlubi bil madhi mujtadin yace mujtadin mujtadi mai neman kyauta abun duniya wa in balagal matluba to shi in ya kai ga abin da yake nema bil marhi da abin da yabo ne da yayi ga wani to mu kan balagana mun kai zura kunanin kololuwar matan daraja ma inu tsawilu hal hadbu wanda dutsi bai iya dar tsawo da ita bi marhi al hashimi amma da yabo manzo sama muhammadi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana shi wani nan yan wani abu ne nan na duniya ya ga su sai ya bi wani don a bashi wata kyauta ko wani abun kuma ya an yi mai din kuma ya samu kyauta to mu kan ba ita a gaban ba mu mun kai kololuwa mu amma cikin yabo manzo Allah muke ba abun duniya ne a gaban mu ba shine mujtadi mai neman kyauta a duniya wayan talabar matluba in ya in balaga in ya kai al matluba ga abun da yake so din bil marhi da yabo ne da yake ga abun da yake mai yabon to mu kan balaga na mun kai zura kunanin kololuwar matsayi watan kamar kololuwar duci kenan ko shine kunan din a can saman duci can karshe ne shine kunan din shine mun hawo zura kunanin can kololuwar duci wanda ma in tsayo le al hadbu duk wani duci ba ya iya yin dar tsawo da wannan kololuwar da muka kai din amma bi madahi da hashimi da yabo manzo sallallahu alaihi wasallam muka kai muhammadi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anan ne muka kai da alfarma tai muka samu abin da muka samu din a wajen Allah madaukakin sarki laqad faza man labba wa dafa wazaruhu man labba duk wanda ya salbiya wato shine yazo ya karba kira yazo ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam ko yaje aikin haji ko yayi talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to shine man labba duk wanda ya talbiya wa dafa yazo ya dawafi wato yazo ya dawafi ga Ka'aba ko dawafin nan ko na qurubi ne ko na dawafin qurubi ko dawafin ifala dai ko wani dawafi dai kai dai ai kaga manzo Allah shine ya koyar da kai ka zo kai ko to shine wazafa yayi dawafi wazarahu kuma ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wamar raga kuma ya turmuza izarahu kunci ne shine kun da kunki ne shine kunci ne bi zaka turabi a cikin wannan kasar ta Madina to hakika duk wanda ya samu wannan laqad faza wallahi ya samu babban rabo kai Allah kaman wannan babban rabo Allah kaman wannan arziki mu ga manzo ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu samu albarkacin wannan lamari Allah ka tabbatar da mu kuma Allah kamar arzikin zuwan ko ba daya ba ba biyu ba mai zo ba adadi ya ubangiji Allah ka taimake mu kamar wannan arziki to shine mallaba duk wanda ya talbiya wa dafa ya dawafi wa zara wai ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam amma raga izara hu ya turmuza kunci ne fi zakatu rabi a cikin wannan kasa rawaza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Madina kenan laqad faza wallahi ya san babban rabo wa in kunta kuma yanzu misali kamar nan ne magana turmuza hancin nan da sauransu ka dauka a yanzu misali ka je ma ka dauki ma kalamar ka ci kaji kai sallah misali a Madina ko ai magana ta kai ka turmuza kuncin ka ko tunda kai sallah ka turmuza goshinka da hancinka ga kasa ta garin Madina to ai duk dai magana guda ce sannan yace wa in kunta in ka kasance lam tablug kuma ana cewa wa in kuntu ko to wa in kunta in ka kasance uhayya ya kai dan karamin dan uwana lam tablug baka isa diyaru zuwa gidan dajin Madina ba inda manzo sama baka samu dama kai haka ba kila saboda rashin kuɗin da za a tafi ko rashin lafiya ko wani uzurin da zai hana ko wasu abubuwa da wanda za su hana to shine in kunta in ka zama uhayya ya kai dan karamin dan uwa lam tablugu baka isa diyaru samun zuwa gidan dajin manzo Allah sallama ba to ka sani bi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam narju muke fata muke kwadayin jiwarahu samun kusanci da shi ya saboda haka duk inda kake da inda akwai cikakken soyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam da yawan salati gare shi to ana tare almar'u ba man ahabbaku to shine bi hubbi rasulillahi mukan da sun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam narju muke fatan jiwarahu samun kusancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhibbin dukkan masoyi to fal habibu lahu hazmu masoyi ne ba ya ishe shi eh saboda almar'u ma man ahabbaku to tunda muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ya ishe mu din sallallahu alaihi wasallam saboda haka soyayya tashi din in babu mu samu wa to duk in mun kai ta gaisuwa da salati gaishe yana sane da mu wa sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana sane da shi ya san da komai gare mu ba abin da bai sani ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana arzikin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai ba yu ba adadi ya ubangiji Allah ka taimake mu ka bayyana mana bukatun mu na alkhairi don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri Allah ya kare mu daga shirin duniya da lahira alfaran manzo Allah sallama Allah ka kare mu daga dukkan shirin duniya da lahira Allah ka biya bukatun na kai dukkan abin da muke kudura na alkhairi daban-daban Allah ka sani Allah ka biya mu da baki daya Allah ka muna jagora da sauran dukkan ƴan uwa masu nan fatan alkhairi na kusa da na nesa muna fatan Allah ya biya bukatun kowa na alkhairi Allah ya muna jagora baki daya don alfaran manzo Allah sallama Allah ta'ala mu gaba daya a gaban sayyiduna maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين